Wannan al'amarin dai ya faru ne a yankin Gombendela da ke karamar hukumar Karim Lamido a jihar Taraban, yankin da ke fama da matsanancin matsalar rashin tsaro, inda waɗansu waɗanda ba a masan ko su wane ne ba suka zo da babura sama da 70 suka kashe mutane 11 suka koyi awon gaba da dabbobi sama da 1000, lamarin da ya janyo tarwatsewar yankunan gabaki daya, kamar dai yadda wani wanda ya buƙaci da a saka yi sunansa, kuma lamarin ya auku a idonsa ya tsallake rijiya da baya ya shaida min cewar
wato jere misali kace yadda gaji aka kira mu an shiyar ta adda sun nuko Gombendela, to da suka zo Gombendela suka kewaye garin nan kamar yadda ne fara muka kauyen gaba sai suka kewaye da buɗe baburan nan duk wanda ya fito za su harbe shi a kalla magana da nake fara maka nan yau na hajjar shi Gombendela rayuwar mutane wanda dai ya kuka bi suna da hannu na mutum 11 sannan kuma sun tebi dabbobi a kalla ba a kasar ba dabbobi sun suke 2000 wannan dabbobi duk wannan area ne wanda suka ɗeba
da suka ɗiba ina suka yi da shi
da suka ɗeba
daya daga cikin waɗanda lamarin ya ratsa da yan uwansa wanda wannan harin yayi sanadiyar kashe masa yan uwa guda uku shi ma yayi mana ƙarin bayani yayin da nayi masa tambaya kan cewar ko yaya ma lamarin nan ya auku duba da cewa wannan lamarin dai an yi musu bazata ne tare da harbi kan mai uwa da wabi a yankin lamarin da ya janyo kashe masa yan uwa guda uku ya ko shaida min cewar
wannan magana tabbatacce haka yake
wane ne naka aka kashe a cikin wannan kashe-kashe da aka yi
akwai Lukumanu Shafi'u akwai Safiyanu Haridi akwai Mirwalu Adamu da kuma waɗansu da Imfulani ga makiyaya kudin sun ke 11.
Wani hali kuke ciki kuma yaya lamarin ya faru tunda an ce kana cikin waɗanda suka ƙetare rijiya ta baya akan wannan matsalar?
Muna zaune sai ga su da babura za ka gan su wasu suna da rigan banga suka zo suka rufe gari da buge-bugen bindigo yara ne ƙanana kuma abin da suke a cikin gari ba su saba da babura suke operation suna bin mutane suna harbe mu.
To ko menene ma mahukuntan jihar Taraban za a kan wannan batu duba da cewa wannan al'amarin ya rade yana cinwa al'umman jihar Towa ƙwarya? Tambayar kenan da na yi wa tsohon dan majalisa mai wakiltan Karim Lamido na biyu a majalisan dokoki na jihar Taraban Alhaji Tanko Andami wanda ke zama mai fada a ji a wannan yankin da lamarin ya faru shi ma ya yi mana ƙarin haske akan akuwar lamarin.
Sun shigo kusan mashin 70 suna sanye da bakaken kaya da mugayen makamai suka shigo nan Gombendela suka zo suka tarwa san mutanen gari suna harbi kan mai uwa da wabi sun kashe mutane 11 sun ɗebi shanu kusan 1000 da wani abu suka kama hanyar cikin dare suka tafi wannan abin ya tada hankalin mutane yawancin mutane mu a daji suka kona shi yasa muke gani kamar in ba saiwa aka yi wannan abin ba kusan ana so a gama mana da mutane ne gabaki daya.
Sai dai a nasu bangaren jami'an 'yan sandan jihar Taraban na yi ta kokarin tuntubar mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar SP Abdullahi Usman na aike masa sakon katta kwana shiru kake ji na ko buga masa waya har ta koyi ringin ta katse bai dauka ba wannan harin dai yayi sanadiyar kashe mutane 11 a yankin Gombendela da ke karamar hukumar Karim Lamido a jihar Taraban inda kuwa yayi sanadiyar raba wasu da muhallansu. Lado Salisu Garba, Murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.